أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا أكون يقوة شعبان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yayi daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa cikin Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na wato sharhin manzumatul lamiya fi usulil i'tiqad, wato littafin lamiya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi. So kamar yanda muka ce zamu dinga yi, zamu karanta abiyat din dan kada su kufce, sannan kuma sai mu koma mu karanta daga inda muke insha Allah. Bismillah. أم مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر أو فضل صادق لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطقت دراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل ووكر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم ووهد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي أكل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول. ما شاء الله. To muna mun gama baiti na 5 za mu tashi baiti na 6 ko قال الناظم رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول wato wannan shi kuma a karkashin wannan gaba ce ta manhajut talaqqi wal istidlal wato manhajin ahlus sunnati wal jamaa game da karba da kuma kafa hujja in za su karba daga alqur'ani suke karba ko daga ingantacciyar sunna haka in za su kafa hujja suna kafa hujja ne da alqur'ani ko kuma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata qala an-nadhim rahimahullah yace wa aqulu sannan ni a aqidata nakan ce qala allah jalla jalaluhu ma'ana in tashi magana in zan kafa hujja ina cewa qala allah ubangiji ne yace jalla jalaluhu mai girma da daukaka idan kuma baka ji na kawo ma hujja da alqurani na ce qala allah ma'ana allah ya ce ba to wal mustafa sai kuma in ce maka al mustafa ya ce al hadi mai shiryarwa wala ata'awwalu bana karkacewa al mufradat wato zai fassara mana daidai kun wasu kalmomi kalmar al hadi da kuma kalmar ata'awwalu cikin baitin ya ce wal mustafa al hadi to al hadi din me take nufi sannan a cikin ƙarshen baitin wala ata'awwalu menene at-ta'awul menene ta'awil to sai yake cewa al-hadi ay alladhi hada ummatahu min ad-dalal ay ma'ana shine wanda ya shiryar da al-umma sa daga bata bil irshad da shiryarwa wal bayan da bayani an bayyana domin shiriya kala biyu ce akwai hidayatul irshad wal bayan akwai kuma hidayatul tawfiq wal qabul to ita hidayatul irshad wal bayan ita ce annabawa suke mallaka da sauran dukkan masu da'awa zuwa gaskiya ita ko daya hidayar Allah ta'ala shi kadai yake mallakata abinda annabawa suke yi shine su jawo maka dalilai su wayan maka da kai su fada maka abinda Allah madaukakin sarki yake so da abinda Allah baya so su nuna maka in ka bi nan za ta bulle za ka shiga aljanna ba tare da samun tangarda ba in kuma ka bi nan wutar jahannama ce ba kwana amma kuma kaga sun ma bayani sun fayyace ma gaskiya da ƙarya sun nuna maka hanyar shiriya da hanyar bata to kuma zuciyarka ta karbi wannan gaskiyar da aka gaya ma ka kuma yi aiki da ita wannan shiriya ce kuma Allah ne kaɗai mai ita da haka hidayatu a tawfiq a gaya mutum gaskiya ya samu dacewa da karɓar gaskiyar wannan kuma sai Allah ya ga dama ata'awwalu ay at-ta'wil at-ta'wil at-tafsir ma'anasa at-tafsir hal yanzuruna illa ta'wila ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ay wa ma ya'lamu tafsirahu illa Allah daka ta'wil yana zuwa da ma'anar at-tafsir tafsiri fassara wa yakunu sannan ita kalmar ta'wil tana zuwa bi ma'anar tahrib da ma'anar karkacewa wal udun da baudewa wa huwa al muradu huna kuma ita ake nufi wannan ma'anar ta biyu ita ake nufi anan kenan wala ata'awwalu ay wala ataharrafu wala wato ata'awwalu bi ma'ana wala ataharraf bana karkacewa bana kuma baudewa gabarin abinda yake ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko abinda Allah madaukakin sarki ya fada in ka koma can kasa lamba ta daya yace at-ta'wil المراد هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجو معنى التاويل واتو شيني كركتر ده لفظي ده معانات ده ita tafi rinjaye izuwa ga wata ma'ana da ita ce mara rinjaye wa qad yakunu sahihan sannan shi tawili yakan zama ingantacce ma'ana karkacewa daga wata ma'ana wadda ita tafi rinjaye zuwa ga wata ma'ana mara rinjaye to wannan shine ma'anar tawil to shi kuma tawili yakan zama ingantacce
idza kana bidalilin idan akwai dalilin da yasa akai tawilin sannan wa qad yakunu batilan yakan zama kuma bataccen tawili idza kana bighairi dalil in akai tawili haka kawai ba dalili mithalu tawili sahih misalin ingantaccen tawili wanda akwai dalilin yin sa shine tawilul qurbi tawili wato fassara kalmar al-qurbi kusanci fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ta'ala ce wa nahnu mu aqrabu ilayhi mu muka fi kusanci zuwa gare shi minkum sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba ku gani idan mutun yazo mutuwa to kaga nan al-qurbu sai suka fassara wannan kusancin mala'iku ake nufi an fahimta bi qurbul mala'ika ma'ana wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne muka fi kusanci zuwa gare shi kaga wannan kusancin tawilin da zakai ba wai Allah madaukakin sarki bane ya kusanci wannan mamacin a mala'ikun da Allah ta'ala ya wakilta su zo su zari rai to waɗannan su ne suke kusantar shi mamacin amma sauran ƴan uwansa ba sa ganin su to kaga yanzu an fassara kalmar al-qurbu da ma'ana mala'iku kusancin ba na Allah bane na mala'iku ne to ya aka bayan Allah ya ce wa nahnu mu aqrabu ilayhi mun fi ku kusan wato mu ne muka fi kusa da shi minkum sama da ku ƴan uwansa da kuke kewaye da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani to sai aka ga to su waye suke kusantan mamaci lokacin da yazo mutuwa mala'iku ne da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato wakilta su to kaga kenan anan a ce wa nahnu aqrabu ilayhi ma'anasa mala'iku su ne suka fi kusanci zuwa ga mamaci lokacin da yazo mutuwa sama da ƴan uwansa sai da ƴan uwan ba sa gani wannan ma'ana tayi daidai kaga tawilin ta aka kautar da ita daga waccan ma'anar zuwa ga wannan ma'anar amma ba haka kawai ba wannan tawili ne ingantacce domin akwai dalilin yin sa li'anna alladhi yahduru almayyit domin wanda yake zo wa mamaci yake halarto wa wanda yake kan halin mutuwa inda mauti lokacin mutuwa sahumul mala'ika sune mala'iku liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun har izuwa lokacin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku manzanninmu inji Allah tawaffatu su suke kashe shi su karbi ran wa la yufarridun tawaffatu rusula wa hum la yufarridun ba sa yin sakaci ko wata nawa nan da nan suke zare ran to yanzu kaga a wannan kusancin da Allah ya faɗa a can kusanci ne na mala'iku zuwa ga mamaci to irin wannan tawili ne wanda yake mai kyau a iya yinsa domin akwai dalili ga aya nan ta nuna cewa ba Allah bane yake kusantar mutum yazo mutuwa mala'ikun da ya aiko ne wa mithalu tawilul batil misalin tawili gurbatacce batacce ka qawlihim kamar fadin su masu tawilin fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala lima khalaqatu bi yadayya da Allah madaukakin sarki yake cewa annabi adam yake cewa iblis yanzu ba za ka yi sujada ba ga wanda na halicce shi bi yadayya da hannayena sai su ce ba za a ce hannun Allah ba wannan yadayyan sai su yi mata tawili sai su ce ai bi qudrati lima khalaqatu bi yadayya sai su ce ai bi ma'ana bima khalaqatu bi qudrati to yanzu ka fassara qudra hannu ka fassara shi da qudra to wa hadha tawilun batilun wannan tawili ne batacce li'annahu mabniyun ala ghairi dalil domin an gina shi ba wani dalili a ina Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-yadu da ma'ana kudura babu amma kaga wancan tawilin na farko yana da kyau domin ga wata aya ta nuna haka an fahimta to yanzu dai abin da yake nufi anan idan ya tashi kafa hujja yana cewa qala Allahu qala ar-rasul kuma baya karkacewa daga wannan shine wala ata'awalu asharhu يشير الناظم رحمه الله واتو مربوطون wannan littafi mawaqin wannan littafi Allah ya masa rahama yana yin ishara ila madhhabi ahlus sunnah wal jamaa wato akan madhhabin ahlus sunnah wal jamaa fit talaqqi wajan karbar dalili wal istidlal da kuma kafa dalili din wa huwa ittiba'u ma qala Allah ta'ala shine bin abinda Allah ta'ala ya fada wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada wa zalika fima warada fi kitabillah wannan ku ta hanyar abin da ya zo a cikin littafin Allah wa saha min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taslimu lahumma da kuma miƙa wuya ga abin da Allah ya faɗa ko manzon sa ya faɗa zahiran wa batinan a fili da boye min gairi tawilin batilin ba tare da wani ta'wa ba tare da tawili ba batacce fi zalika akan hakan domin kaga shi sa ya mana bayanin cewa tawili iri biyu ne to ba tare da wani tawili ba min gairi tawilin ba tare da wani tawili ba batilin batacce fi zalika akan haka qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala yace fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya kuka yi ja'inja fi shay'in cikin wani abu wannan yace da kyau wannan yace ba kyau wannan yace bid'a ne wannan yace sunna wannan yace shirka wannan yace tauhidi farudduhu ila Allah war rasul to kuma yarda wato wannan jayayya taku zuwa ga Allah da manzansa su warware wanne za a bi cikin wannan gaddar wato gardan dami da kuke yi tsakaninku qala mujahid malam mujahid ya fada wa ghairu wahidin da wato wa ghairu wahidin min as-salaf da kuma malamai da yawa cikin magabata ay ila kitabillahi wa sunnati rasuli Allah da shi yace farudduhu ila Allah ay farudduhu ila kitabillahi wa ila ar-rasul ay wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam haka magabata suka fassara wannan aya ta farudduhu ila Allah wa rasul ay kuma yadda shi zuwa littafin Allah kuma yadda wannan jayayya ta ku zuwa ga ainihin wato maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su warware muku ainihin wannan gardama da take tsakaninku wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ma kana lil mu'minin baida ce ba ga mu'mini wala mu'minatin ko mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyara ya kasance mu'minan nan maza ko mata ya zama suna da wani zabi min amrihim daga al'amarinsu ba halin mu'mini bane ko mu'mina idan Allah ta'ala ya zartar da hukunci ko manzon Allah ya zartar da hukunci kuma mu'mini ya tsaya ya ce to yana da zabin yabi ko kai yabi ko mu'mina ta ji cewa tana da wani zabin ta dauka ko kar ta dauka wannan ba halin mu'mine bane halin mu'mine shine innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainam an yaqulu sami'na wa ata'na halin mu'mine shine duk lokacin da aka ce wato su zo zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya fada ko manzo sallallahu alaihi wasallam sukan ce sami'na wa ata'na sun ji kuma sun bi wa man ya'si Allaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzansa faqad dalla dalalan mubinan haqiqa ya bata bata mabayyani wa fil muwatta yazo cikin littafin muwatta ammalikin daga imam malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala labari ya isar wa imam malik cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace taraktu fikum amrayni na bar muku wasu al'amura guda biyu lan tadillu bazako taba bata ba ma tamassaktum bihima matakar kun yi riko da su wa'anna abubuwa ne guda biyu da annabi ya wasiya ya ban mana wasiyar su ya tafi ya bar duniya ya ban mu da su kuma yace matakar al'umma su sun rike wadannan abubuwan guda biyu ba za su taba bata ba kitabullahi wa sunnati rasul wa sunnati nabiyyi shine littafin Allah da sunnar annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahihun bi shawahid wannan hadithin sahihi ne amma in an tattara shi da shawahid din sa domin kaga wa in kana mu'dalan ko da yake hadisi ne mu'dal anan yare ne da malaman hadisi wato wani ilimin isnadi akwai hadithin da ake kira mu'dal akwai wanda ake kira mursal akwai wanda ake kira mu'allaq wayannan duk gaba ɗaya ilimin mukane da suke wato wasu illoli ne da suke samun isnadi to wannan hadithin mu'dali ne an fahimta shi kuma hadisi mu'dal da hadisi mursal da hadithi ainihin wato mu'allaq to waɗannan suna daga cikin rukunin hadisan da suke masu rauni ba a karba to shi yasa sai malai yake cewa wannan hadisi ne sahihi in an hada shawahid ma'ana ba ta wannan hanyar kawai yazo ba yazo ta wasu hanyoyin wa qad wasalahu ibnu abdul bar wato wannan gibin da aka samu har aka kira hadisin mu'dal wannan gibin da ya jawo isnadin hadisin ake kiransa mu'dal to wa qad wasalahu ibnu abdul bar wannan gibin ta wata hanya ibnu abdul bar ya dinke wannan gibin fi tamhid a cikin littafin sa tamhid min hadith amru bin auf ta hadisin amru bin auf an jaddihi daga kakansa wa gairuhu da wanin sa wasahahul albani fil mishka sannan albani ya inganta hadisin a cikin al mishka at ta'liq athani wato a ta'liqin sa na biyu bi raqam wato a hadisi mai lamba ta 183 da haka hadisi ne sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bar wasu al'amura guda biyu da matukar an yi riko da su ba za a bace ba sune littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'du bayan haka fa inna khayral hadithi kitabullah haqiqa mafi alkhairin zance shine littafin Allah wa khayral hadi in ku shiriya kake nema to mafi alherin shiriya hadiyu muhammadin ita ce shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri kana san ka san mafi sharri a cikin al'amura muhdathatuha sune fararru kirkirarrun al'amura a addini wa kullu bid'atin dukkan wata kirkira a cikin addini dalalatin batace sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim wal adillatu fil babi kathira dalilai a cikin wannan babin da suke nuna wajibcin ruko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dalilai ne suna da yawa naktafi bi hadha alqadar zamu wadatu da iya wannan gurgurdan da muka samu a waɗannan hadisan da muka karanta da waccan aya da muka karanta wa amma aqwalul a'imma amma dangane da zantuttukan manyan malamai magabata game da rukun al'umma da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kathiratun to malamai su ma sun yi maganganu akan haka maganganu masu yawa aidan wa min amthilatiha shi ma kadan daga cikin misalan maganganun malamai akan al'umma ta rike alqur'ani ta rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayali ga su kamar haka aqwalul a'immati fi wujubi ittiba'il kitabi was sunna maganganun magabata wajen wajabcin bin littafin Allah da sunnar manzon Allah qala ibn abdul barr rahimahullah ibn abdul barr Allah ya masa rahama ya fada fil istizkar a cikin littafin sa al istizkar yace al hadiyu kull al hadi fi ittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace shiriya dukkan shiriya na cikin bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahiya domin ita sunnar manzon Allah al-mubayyinatu ita ce mai bayyana mai yin bayani da bayyanawa li muradi kitabillah ga manufar littafin Allah sunnar manzon Allah ita take bayyana abinda Allah yake nufi a cikin littafin sa idza ashkala zahiruhu abanati sunna an batini idan zahirin alqur'ani ko zahirin littafin Allah ya rikirkitar to sunnar manzon Allah sai ta bayyana da badinin abin da ya buya sai ta fito ta ce ga abin da ake nufi manzon Allah sai ya bayani ya ce wannan ayar da Allah ya ce kaza ga abin da take nufi ga abin da ta kunsa wa am muradillahi min kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi me Allah madaukakin sarki yake nufi da kaza da ya fada a cikin littafin sa dan babu wanda ya san littafin Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya aika shi dan ya yi wa mutane bayanin wato abin da ya saukar musu wa qala al-munawi malam munawi rahimahullah shi ma ya fada fi faidul qadir cikin littafin sa mai sura faidul qadir yace fa wujubur ruju'i ila al-kitabi was sunna muta'ayyinun wato fa wujubur ruju'i ila al-kitab wajibcin komawa zuwa ga littafin Allah was sunna da sunna muta'ayyinun wannan abu ne wanda ya zama dole ya zama tilas ma'alumu min ad-din bi ad-darura wannan sanannan abu ne a addini dole ba wanda zai je kamar ba wanda za a ce musulmi ne yana bin wannan addini ya jahilci wajibcin komawar al'umma zuwa ga ruko da littafin Allah komawa zuwa ga ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk musulmi na kware ya kamata ya san wannan ya wajaba ya san haka cewa dole ne ruko da littafin Allah ba zabi bane dole ne a koma zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zabi bane wajibi ne wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yana fada fi fil aqidatil wasidiyya a cikin wannan littafin sa al aqidatul wasidiyya an ahli sunna yana bayani game da su waye ahli sunna yace wa ya'lamuna suna sanada anna asdaqal kalam cewa mafi gaskiyar zance kalamullah shine zancen Allah. Wa khairul hadi mafi alherin shari'a hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ita ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruna kalamullah, suna fifita zancen Allah. Ala kalami ghairihi, akan zancen wani sa, min kalami asnafin nas, daga zancen wato mutane mabambanta. Asnafin nas, mutane mabambanta. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suna gabatar da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadi kulli ahadin, akan koyarwar kowa. Wa bihadha summu ahlul kitabi wa sunna, dan haka ne ake kiran su ma'abota ruko da littafin Allah da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda suna gaskata zancen Allah fiye da zancen kowa, suna fifita shiriyar manzon Allah fiye da shiriyar kowa. Shi yasa ake ce musu ahlul kitabi was sunna, ko ahlus sunnati wal jamaa. Wa qala al imam ash-shafi'i rahimahullah, imam ash-shafi'i ya fada Allah ya masa rahama, kama fi diwanihi, kama yanda yazo a cikin diwanin sa, yace kullul ulumi siwal qur'ani mashgalatun illa al haditha wa ilm al fiqhi fi ad-dini al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu ash-shayatini. Imam ash-shafi'i da kansa yake ta kullul ulumi, dukkan wasu ilmin muka siwal qur'an, in ba alqur'ani ba, mashgalatun, ata lokaci ne shagaltar da kai kawai zasu su raba ka, inda sai dai idan wanda zasu taimaka ma ne ka fahimci alqur'ani. Kullul ulum, Imam Shafi yace dukkan wasu ilimin muka siwal qur'an, in ba wato ilimin alqur'ani ba, mashgalatun, shagaltarwa ne. Illa alhaditha, sai kuma hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ilmal fiqh fi ad-din, da kuma ilimin fahimtar addini. Wannan shi kadai ne ba bata lokaci ba, wannan shi kadai ne ba shagaltuwa ba. Al-ilmu, ilimi, abinda ake cewa ilimi, inji Imam Shafi'i, ma kana fihi qala haddathana, shine abinda ya kasance a cikin sa zaka ji an ce haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala akhbarana fulan, qala anba'ana fulan, am fulan ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ilimi, ma'ana duk ilimin da ba zaka ji ayoyi a ciki ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki, to sai dai ilimin neman abinci ne na duniya. Shi kuma wannan dama ba ya da bambanci da wanda ya iya leburanci, ilimin sana'a ne wannan, kaje kai digiri akai digirgir, duk wannan na sana'a ne. An fahimta, wannan ilimi ne na sana'a, da kai da ka kware a wannan, da wanda ya kware a gini, duk wannan takardun da ka tara an za ka yi gini, ya ka kira lebura, shi kuma anan shine professor, shi zai zo ya dora bulo ya tsaya tsai kamar tsayuwar wata. Ina fata an gane. Sannan kuma motar ka ta lalace, da ka tara takardu, kila ma a cikin motar ta ka file ne ga sunan him, shi bai da file din komai, amma yanzu da yazo yin zunguro ta yar waya, sai ya ce yi mata ki da kai ki, ya ce shikenan ta tashi. Kai sai Allah ya sa ka a wannan hanya, kai tabi har idan kai abun nan aka kwama ma farin gilashi kana ta yi. An fahimta. Shi kuma wancan zai Allah madaukakin sarki ya bashi wancan hanyar duk wannan abun nan, amma ilimi shine wanda a cikin sa zaka ji qala Allahu qala ar-rasul. Shi ya kamata a kashe kuɗi a kai, shi ya kamata mu tsaya yaran mu su karanta shi, ba laifi bane idan sun karanta wancan. Amma kuskuren da kullun ake gaya wa al'umma, wanda har yanzu yana cikin ibtila'i da bala'in da mutane suke ciki, shine fifita ilimin duniya akan ilimin lahira da ilimin addini. To ga Imam Shafi'i yau shi ma ya fito ƙarara, yana sake gaya mana ilimin addini shine ake kira ilimi. Wa ma siwa zaka, yake cewa duk abinda siwa zaka, wato babu qala haddathana a cikin sa, waswasu shayatini, wannan waswasun shaytan ne. Baka haddace qala Allahu ba qala Rasul, amma ka haddace tiyorin wani ko dan ka ci jarabawa ko ka rike formuloli da abubuwa duka cikin kwalwarka, da formulas ga sunan kala kala, wani ya matsa maka duk ka rike su, ka haddace su, kana bacci ma an tashe ka kawai, kai mutun ya kwanta malam ya wuni da hand out, ya kwana da hand out, yana mafarkin hand out a hannun sa malam, amma rabban da ya rike alqur'ani ya karanta har ya manta. Kaga mutum bacci ya dauke shi malam ga ababiyo malam, shi ma tun ya wargar da shi malam, yayi karatu har ya gaji. Wa qala ibn abi daud rahimahullah fi al-ha'iyya,
Ibn Abi Dawud shi ma ya fada a cikin littafin Sahihiyya yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wassunanillati atad ar-rasulillahi tanju wa tarbahu yace tamassak bi hablillah kai ruko da igiyar Allah shine littafin Allah wattabi'il huda ka bi shari'a wala taku bid'iyyan kar ka zama dan bid'a la'allaka tuflihu zaka tsira zaka kukuta zaka rabauta wadin bi kitabillah kai addinin ka ta hanyar ruko da kuma kafa hujja da littafin Allah wassunanin lati da sunnonin nan da atat suka zo an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju zaka tsira wa tarbahu kuma zaka samu riba wa qala ibn qayyim rahimahullah bin nuniyya ibn al-qayyim shi ma ya fada cikin nuniyya din sa yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi fulani yake cha al-ilmu shi ilmi qala Allah shine wanda ka jana qala Allah da ya danyi magana daya biyu ce qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi ka je ka kawo aya da ya dan kara matsawa qala ar-rasul kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai kawo hadisi ya aje to wannan shine ilmi shine karatu shi ya kamata a dukufa ai tai a waye akan sa karka zama kidahumi akan qala Allahu qala ar-rasul ya zama duk inda aka bude a cikin alqur'ani masha Allah wannan yana cikin baiwar da ka samu kana iya karantawa duk lokacin da aka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana fahimtar ma'anar kana daukar sakon kana aikatawa to kai ka rabauta yace al-ilmu ilmi qala Allahu shine wanda a cikin sa zaka ji qala Allahu Allah ya ce qala rasuluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala sahabatu sahabi wane ya ce hum domin su sahabbai ulul irfani su ne ma abota ilimin ai duk gaba ɗaya karatutukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar su waye karantar su ya karantar haka ulul irfani mal ilmu ba ilimi bane nasbuka lil khilafi safahatan wato ka kafe wajen sabani saboda wauta bainar rasul tsakanin manzon Allah wa bainar ra'ayi fulani da tsakanin ra'ayin wani har akwai wani sabani an fahimta hada fi ra'ayi faqihin wannan fa karka akan ra'ayin wani faqihi ka zo kai ta faman ainihin wato ka kafa ka tsare wajen sabani tsakanin wani da wani fa kaifa bi nasbil khilaf to ballantana kuma ka kafa sabani baina qaulir rasul tsakanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qaulu falaki ghairu faqihin da maganar wani masanin falaki wanda shi ba ma faqihi bane an bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan rana ta yi kusufi ayi sallah raka'a biyu karatu a bayyane kowace raka'a ayi mata ruku'i guda biyu ayi dogon karatu kawai shikenan sai wani masanin ainihin wato sararin samaniya ko masanin ilimin abin da ya shafe ainihin taurari da wata da sauransu kawai ya ce ai an gano ranar litinin mai zuwa wata rana za ta yi kusufi da aka tun kafin ma ta yi kusufin ka yarda da wannan kawai ka shirya lokacin kawai ka kama yin sallah ka ce an ce ma tun da dama an ce za a yi kusufin bari mu fara yin sallah tun yanzu na fata an gane to shi ne yake cewa mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi fulani tanbihun fadakarwa yace yajibu an yufhama alkitabu was sunna bima huwa ma'lumun min manhaji salafis salih wajibi ne a fahimci littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake sananne daga manhaji tsarin magabata na kwarai li'anna manhajahum sabida manhaji matafiya da tsarin magabata na kwarai aslam shi yafi zama kubutaccen manhaji wa a'lam shi yafi ilimi wa ahkam shi yafi hikima wala yajuzu fahamuhuma kada mutun ya ketare fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in wayancan magabata na kwarai bir ra'ayil mujarrad da wani ra'ayi tsantsa fa innahu min alqawli 'ala Allah bighairi ilm domin wannan shi ma yana cikin wato jingina wa Allah magana ba tare da ilimi ba wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf yace wa kullu khairin dukkan alheri fi ittiba'i man khalaf yana cikin bin man salaf wa'anda suka gabata alherin duk da ka sani yana tattare da bin magabata wa kullu sharrin duk wani sharri fi ibtida'i man khalaq yana cikin kirkirar wanda suka zo daga baya addini duk bai lalace ba al'amura suka tarwatsa sai da zamani yayi nisa karnukan can masu alheri masu falala duk suka wuce aka fara samun wasu sun biyo baya to duk wasu bid'o'i za ka ga daga baya ne wannan baitin ya fito ko قال الناظم رحمه الله بيتي نبكوي وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطقت لراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ونشيكما بيتك نقنابيو قمد إثبات الأسماء والصفات وتتبت الدسونا ين ألا دسوفو فنسا يتي وجميع آيات الصفات دكا وسآيو يدسكي بيان سوفوفن أبنجي umir ruha ina tafiyar da su hakkan da gaske kama na dakat dirazul awwal naqalat dirazul awwal kama naqalat dirazul awwal kaman yanda ajin farko na sahabbai suka ainihin wato rawaito wa aruddu uhdataha sannan ina mayar da ma'anarta ila nuqaliha ko ilminta ila nuqaliha zuwa ga wadanda suka ruwaito ta wa asunuha kuma ina kare dukkan wata aya ta sufofin ubangiji an kulli ma yutakhayyalu daga dukkan abin da ake cakudawa da shi a rikirkita mutane da shi a samu ainihin at-takhayyul al-mufradat zai fassara mana wasu kalmomi kamar guda biyar zai fassara dirazul awwal zai fassara uhdataha zai fassara nuqaliha zai fassara asunuha zai fassara yutakhayyalu sai ya ce at-dirazul awwal ma'ana diraz ma'anar addirazu alamus thawb wato alamar tufafi shine addiraz asalin kalmar alama da take jikin tufafi an fahimta ko zaran da aka yi aiki ko geza irin in kaya yana dan beza din nan ta tufafi wannan shine asalin addiraz wa ma'anahu huna amma ma'anar addiraz a wannan baitin ar-ra'ilul awwal ajin farko الرعيل الأول أجم فرقو من الأئمة الأعلام دقا من يما لمي نوانا الأمة والسلف الصالح دا مقا باتانا قري وانا ننسو ما ليكي نفي دا الطراز الأول دا يكي تيوا وأصونها كوكما حقا كما نقل الطراز الأول تو الطراز الأول وانا يكي نفي أهدتها أي محافظتها والعلم بها وأرد أهدتها أي وأرد محافظتها والعلم بها إنا ما يدى أين ينواتو إلمنتا دسننتا إلى نقالها أي إلى رواتها زواغ مرويتا وإن أكا رويتو ونما غنغنون زواغ دقا غريسو وأصونها كما إنا باتكاريا أو كل ما يتخيل أصونها أي أحفظها وأهميها معنا وأصونها أي وأحفظها وأهميها أو كل ما يتخيل التخيل هو التلبس والتوهم shi kuma at-takhayyul shine at-tawahhum at-talabbus rikirkita al-amra wa at-tawahhum da kuma dimauta al-amra to ina kokarin tsare sufofin Allah kar su fada cikin yanayin da za a caccakuda su a damalmala su mutane su kasu fahimta ash-sharh bada'a an-nazim rahimahullahu al-kalam an mu'taqad ahli as-sunnah wal jama'a fi asma'illahi wa sifati mawaqin wannan littafi Allah ya masa rahama ya fara da magana ne game da aqidar ahlus sunnati wal jamaa game da sunayen Allah da sufofin sa wa huwa ithbatu ma athbathahu Allah li nafsi shine su aqidar su suna tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita wa nafa ma nafahu Allah an nafsi sannan wa nafyu da kuma kore ma nafahu Allahu an nafsi dukkan abinda Allah ya kore wa kansa au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kore masa shi wa adamul ilhadi fi zalik sannan da rashin yin ilhadi shi ilhadi ko qaryatawa ko kuma shirkantawa ko kuma karkacewa manufa wannan shine kamar yanda Allah ya ce wa darul ladina yulhiduna fi asma'i yulhiduna ay yushrikuna yakdhibuna ko yakdhibuna ko kuma ya'diluna anil maqasid ko anil qasid da haka wa adamul ilhad da kuma rashin yin ilhadi min fi zalika a cikin hakan min takayibin naqaqantawa watamthilin da kwatantawa, wataharifin da karkatarwa, wataadilin da korewa. Bal yajibu al-imraru ala nusus, bar ma wajibi ne al-imraru gudanarwa da shudewa ala nusus akan nusus nassosi, kama ja'at kamar yanda suka zo, ma ithbati ma'ani alfazin nusus tare da tabbatar da ma'anonin lafuzzan da suka zo a cikin wannan nassosi, alaihi da kuma abin da waɗannan lafuzzan suke nuni a gare shi. Kama qala Allah ta'ala, kamar yanda Allah ta'ala ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da yake kama da shi, wa huwa as-sami'u, amma shi mai ji ne, al-basiru mai gani ne. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye kyawawa, fad'uhu biha, ku bautata masa da su, ku roke shi da su. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i, ku rabu da waɗannan da suke yin shirka a cikin sunayen Allah, su ce ai Allata daga Allahu ne, su ce al-mana abunan al-uzza daga al-aziz ne, suna yin shirka su ce ai Allata wannan gunkin Allata daga Allahu ne, al-uzza daga al-aziz. Allah ya ce wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i, ku rabu da waɗannan da suke ilhadi su yi shirka a cikin sunayensa, ko kuma ku rabu da waɗannan da suke ƙaryatawa su yi ƙarya a cikin sunayensa, ko kuma ku rabu da waɗannan waɗanda suke karkacewa daga manufar ainihin wato abin da ake nufi game da sunayensa. Sayuji zauna, za a saka musu ma kanu ya amaluna, abin da suka kasance suna aikatawa. Wa hadha yatadammanu thalathata umur, wannan ya kunshi al'amura guda uku. Al-awwal ma'ana game da sifofin Allah, to wannan magana akan sifofin Allah ta kunshi al'amura guda uku. Al-awwal al-amari, da farko al-ithbat, tabbatarwa, ma'ana akwai sifofin da tabbatar da su, zaka tabbatarwa Allah su. Wa zalika bi an nuthbita lillahi ta'ala, wannan kashin na farko shine wato mu tabbatarwa Allah ta'ala jami'a asma'ihi, dukkan sunayensa, wa sifatihi, da dukkan sifofinsa, allati athbataha li nafsihi, wadanda ya tabbatarwa kansa su, fi kitabihi a cikin littafinsa, aw fi sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, ko a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Misalu zalika qawlihi ta'ala, misalin haka qawluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, Allahu Allah la ilaha illa huwa, babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi, al-hayyu rayayye, al-qayyum tsayayye. Kaga wannan sufofi ne na Allah, al-hayyu al-qayyum, sunaye ne, sufofi ne. To yanzu kaga Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa al-haya, ya tabbatar wa kansa al-qayyumiyya, mu ma sai mu tabbatar mu ce Allah al-hayyu ne kuma al-qayyum ne. Wa qawlihi, da fadin sa ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, shi as-sami'u ne, mai ji ne, al-basiru mai gani ne. Kaga anan Allah ya tabbatar wa kansa ji, ya tabbatar wa kansa gani. Yanzu muka zo wannan sai mu ce Allah yana ji, Allah yana gani, dan ya tabbatar wa kansa wannan sufofin. Wa qawlihi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, qul, kace huwa Allahu ahad, Allah ɗaya ne, Allahu samad, ubangijin nufi da bukata. Yanzu kaga anan Allah ya tabbatar da cewa shi ɗaya ne, da aka cikin sufofin Allah madaukakin sarki akwai al-ahad, shi kadai ne, an fahimta. To wannan wajibi ne a tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin hadisi. Wannan game da asma'ullahi was sifat, wadi cikin abubuwan da suka kunsa guda uku, kaji wannan shine na farko al-ithbat. Athani na biyu an-nafyu, korewa. Wa zalika, wannan kuwa bi annumfi, ko numfiya anillah, shine mu korewa Allah ta'ala jami'a sifatin naqasi, jami'a sifati naqasin, dukkan wasu sufofi na tawaya, wa aibin, da dukkan wasu sufofi na aibantawa, allati nafaha an nafsi, irin wa'anda shi da kansa ubangiji ya kore wa kansa su, fi kitabihi a cikin littafinsa, aw fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, ko a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Ma'atiqaduna, tare da kudurcewan mu, bi thubuti kamali diddiha, da tabbatar cikar kishiyoyinsu, lillahi ta'ala, ga Allah madaukakin sarki, duk wata sifa da Allah ya kore wa kansa ita saboda tawaya, saboda aibu, to mu kuma muna tabbatar masa da kishiyarta. Na fata an gane, shine ma'ana ma'atiqaduna, tare da cewa mu a aqidan mu mun kudurce, bi thubuti, da tabbatar kamali diddiha, cikar kishiyar wannan sifa wanda ya kore wa kansa. Misalu zalika, misalin haka qawlihi ta'ala, fadin Allah ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gangadi baya daukan Allah balle bacci. Yanzu kaga wannan sufofi ne na tawaya, bacci da gangadi wannan sufofi ne na tawaya. Allah da kansa ya kore wa kansa su. To yanzu cikin abin da ya shafi wato asma'ullahi was sifat, to wannan janibi ne da Allah ya kore wa kansa su, wajibi ne mu kore masa su, mu ce Allah baya gangadi ballanta nayi bacci. Wa qawlihi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, laysa kamithlihi shay, ba abin da yake kama da shi. Da haka da aka ce can yana ji, jinsa ba irin na kowa bane. Da aka ce wannan yana gani, ganin sa ba irin na kowa bane. Wa qawlihi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ba haife shi ba, ya kore ba shi da da, ya kore ba shi da iyaye. An bayyanta da aka sai mu kore masa, mu ce Allah bai haifa ba ba haife shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sannan babu bai da tamka, babu wani wanda yake tamkar Allah madaukakin sarki a sunaye, a sufofi, a aiki. To kaga nan ma Allah ta'ala bayan ya kore wa kansa da, ya kore wa kansa iyaye, sannan ya kore wa kansa kufu, kini, subhanahu wa ta'ala. Al-thalith, na uku, adamul ilhadi fil asma'i wa sifat, kuma bayan mun tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani ko ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, ko kuma muka kore wa Allah abinda ba mu muka kore ba, shi ya kore wa kansa wannan sifar a cikin littafinsa, ko kuma aka kore masa wannan sifar a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To abu na uku kuma da ake so mu yi shine adamul ilhad. Yanzu kenan duk sunayen da ya tabbatar wa kansa su mu ma mun tabbatar, duk sunayen sifofin da ya tabbatar wa kansa mu ma mun tabbatar, amma kada kuma mu ilhadi a cikin tabbatar da sifofin Allah da sunayensa. Shine adamul ilhad, rashin yin ilhadi fil asma'i, cikin sunaye wa sifati da sifofi. Ya ilhadi yake cewa zalika bi adami ta'arrud laha, wato wannan ilhadin yana samuwa ne, ko kuma rashin ilhadi shine bi adami ta'arrudi, da rashin fito na fito laha da wata sifa cikin sifofin Allah, ko kuma bi adami ta'arrud, da rashin watsi laha da wata sifa cikin sifofin Allah. Bi shay'in, da wani abu, min takyifin, na kakantawa. Me ake nufi da takayif? Abubuwa ne guda hudu ake so. Karka yi ilhadi a cikin sunan Allah ko sifarsa da ɗayan cikin abubuwan nan guda hudu. Karka yi wa wata sifa ta Allah takayifi, karka yi mata tamthili, karka yi mata taharifi, karka yi mata ta'dil. To me waɗannan ma'anoni suke nufi? Wanda su ma ne yake nufi da kar kuma ka shiga babin ilhadi, ka tabbatar wa abin da ya tabbatar, ka kore abin da ya kore. To kuma kar ka samu ilhadi a abin da ka tabbatar din. Ya ilhadi yake? Sai ce ta hanyar takayifi. Me ya takayifi? Sai ce bi an yu qala, shine a ce kayfiyatul istiwa'i lillahi 'ala al-'arshi kaza wa kaza, ai yanda Allah ya daidaita al-'arshi, ai shine kamar kaza, kamar kaza, kamar kaza, ka dinga misalta irin yanda Allah ya daidaita al-'arshi. To wannan shi ake nufi da takayifi. To yin wannan takayifin fadar yanayi da kayfiyar istiwa'in Ubangiji al-'arshi, to wannan ka shiga cikin al-mulhidun, ka shiga cikin masu yin ilhadi. Na biyu, wa tamthil, da kuma yin tamthili, kwatance, ka an yuqal, kaman a ce yadullahi mithlu yadul insan, hannun Allah ai kaman hannun mutum yake. To wannan hannun Allah kamar wannan, kaman din da ka yi tamthil, ka misalta hannun Allah da hannun abun halitta, wannan shi ma ka fada cikin al-mulhidun, ka fada cikin masu ilhadi cikin sunayen Allah da sifofinsa. Wa taharif, da kuma taharifi, ka an yuqala, kaman a ce istawa, bai kan ka ce ya daidaita al-arshi, sai ka ce ai bi ma'ana istaula. Istaula shine ya wato ya yi galaba, ya samu dama, ya fi ƙarfi, shine istaula. Ka san akwai wanda suka ce istawa alal arshi, ai bi ma'ana istaula alal arshi, ya mamaye al-arshi, ya yi galaba akan al-arshi. Sai su fassara istawa da istaula. To wannan fassara istawa da istaula taharifi ne. Ga inda ma'ana take karkatar da ita, ka juye da ita wani waje, wannan yin taharifin shi ma yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah da sifofinsa. Mala yace to kar kai ilhadi. Na ƙarshe, wa ta'dil, da ta'dili. Me ake nufi da ta'dil? Yace ka an yuqala, kaman a ce sami'un bila sami'in, basirun bila basarin, wannan ta'dil kenan, ba cinya ba kafa baya, me ji ne ba tare da ji ba, me gani ba tare da gani ba, wannan shi ake kira al-mu'attilun kenan. Ta'dili shi ma ya shiga cikin ilhadi akan sunayen Allah, kawai ya tabbatar da yana ya daidaita al'arshi, eh ya daidaita ka ce baka sani ba, karka faɗi yanda ya daidaita, karka musalta yanda ya daidaita, kar kuma ka karkatar da ma'anar ka ce ba haka ake nufi ba, kar kuma ka kore ta. Wannan shine abin da ake so game da kowace sifa ta Allah da sunayen Allah. Qala Sheikh al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sheikh al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ya faɗa fil qawl al-mufid, cikin littafin qawl al-mufid, faman lam yuthbit ma athbathahu Allah li nafsi. Duk mutumin da bai tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba, fa huwa mu'attilun, to wannan ya shiga cikin al-mu'attilun ta'atilu, wato ya shiga cikin al-mu'attilu, mu'attilun mai korewa. Ta'atiluhu hadha, wannan korewar tasa kuma, yushbihu ta'atila fir'aun, to zai yi kama da irin korewar nan ta fir'aun, sai zama sun yi daidai, sun yi tarayya da fir'aun wajen ta'atil. Wa man athbataha, wanda kuma ya tabbatar da sunayen Allah ko ya tabbatar da wata sifa ta Allah, ma'at tashbihi, tare da kamanta ta da wata sifa ta abun halitta, sara mushabihan, to shi kuma ya zama mai kamancecen ya bil mushrikin da mushrikai, allazina abadu ma Allahi ghaira, wadanda suke bauta wa Allah tare da waninsa. Wa man athbataha biduni mumathalatin, wanda ko ya tabbatar wa Allah sufofinsa ba tare da musaltawa ba, sara minal muwahhidin, yana daga cikin masu kadaita Allah, masu tauhidi. To wannan na ukun ake so ka zama, karka zama cikin wanda kuka yi tarayya da fir'aun, karka zama cikin wanda kuka yi tarayya tare da mushrikai, ka zama cikin wanda kai tarayya tare da al-muwahhiduna, masu tauhidi. Qultu, sai na ce kama huwa marwiyun an a'immatus sunna, kaman yanda aka ruwaito daga jagororin sunna, annahum yaquluna an nususis sifat, suna fada game da nassosi da suka yi magana akan sifofin Allah, amar ruha sun tafiyar da su kama ja'at, kamar yanda suka zo, bila kayfiyatin, ba tare da kayfiya ba. Wa kama warada anil imamain aljalilain, kamar yanda kuma aka ruwaito daga manyan malaman nan masu girma guda biyu, al-imamu malik wa shaykhihi rabi'ata, da kuma babban malamin nan, malamin imam malik mai suna rabi'atul ra'ayi, lamma su'ila, lokacin da aka tambaye su an kayfiyati istiwa'illahi alal arsh, game da kayfiyar ya Allah ya daidaita al'arshi, faqala, sai suka ce al-istiwa'u ghayru majhul, shi istiwa'i ai ba wani abu ne da ba sani ba, wal kayf ghayru ma'qul, amma kayfiyar yanda Allah ya daidaita hankali ba zai iya kamo shi ba, ghayru ma'qul ba abinda hankali zai iya ganowa bane. Wal imanu bihi wajib, sannan imani da cewa ubangiji ya daidaita al'arshi wannan wajibi ne, was su'alu anhu bid'a, sannan tambaya game da ya Allah ya daidaita al'arshi wannan bid'a ce. Atharun sahihun, wannan athar ne ingantacce, akhrajahu al-Lalaka'i fi usul al-i'tiqad, malan Lalaka'i ya ruwaito wannan magana a cikin usul al-i'tiqad littafin sa, wa ibn Qudama, haka ibn Qudama fi dhamm at-ta'wil, a cikin wannan littafi mai suna dhamm at-ta'wil shi ma yayi bayanin haka. Wa Dhahabi, Imam Dhahabi shi ma ya fada, kama fi Muktasar al-Ulum, kaman cikin yanda yazo cikin littafin nan na Muktasar al-Ulum lil Albani, na ainihin wato Sheikh Nasiruddin al-Albani. An ce lokaci yayi ko? To abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya bamu lada. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.